Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da Alefe Murya Zamani dauke da labarin ci gaban shari'an nan da muka kawo mai sauraro a baya wanda ake zargin wani mutumi dan unguwar Dabai da bibiyar tsohuwar matarsa bayan da ta riga ta aure take gidan wani mijin na daban wanda mijin nata na yanzu mai suna Musubahu yayi zargin cewa shi wancan tsohon miji nata dan unguwar Dabai yana ci gaba da bibiyar ta ta hanyoyi daban-daban inda yayi zargin cewa ya ma wato ainihin kutsa cikin gidansa ta wata siyasa ta aika sako har ta kai ya sai mata waya kuma suna ta maganganu da dai abubuwa daban-daban wanda hakan yasa ya ga bai gamsu ba kuma ya kai gurin yan sanda aka cikewa wancan mutumi takaddar tuhuma kuma aka zo gaban kotun aka yi ta hawa ana sauka aka fara bututuwa na shari'a har ta kai an ba da damar sulhu aka kuma wato ainihin koma gaban yan sanda aka wato ainihin sake sabuwar tuhuma da bincike aka ga wato ainihin abinda ake zarginsa da shi shine wanda ya fi dacewa da batun bibiyar mata aure don haka aka ciko masa wannan takarda zuwa kotun shari'ar musulunci da ke first office a wancan karan kuma wato rashin abinda ake cewa direction a turance wato sahalewar babbar ma'aikatar shari'a cewar ga kotun da za ta yi shari'ar akan wannan sabuwar tuhuma yasa kotun bata saurari shari'ar ba to a wannan rana dai kotun an dawo mata da waccan takarda ta tuhuma da kuma sahalewa daga ma'aikatar shari'ar cewar ita ce za ta yi wannan shari'a ta kuma zo domin fara sauraron shari'ar sai ya kasance lauyoyin gwamnati da wanda suka karbi gabatar da shari'a ta laifi ko wance ta zargin laifi daga hannun yan sanda ya kasance ba su samu zaman kotun ba don haka kotun ba za ta iya yin shari'ar babu su lauyoyin gwamnatin a matsayinsu na masu gabatar da kara ta laifi ba wanda wannan shari'a su ne za su gabatar da ita to amma dai kotun ta waiwayi lauyan wanda ake kara da kuma lauyan wanda ya kara inda shi lauyan wanda aka yi kara ya gabatar da roko yayin da shi ma kuma wancan lauya na wanda ya kara yayi wato ainihin wata shimfiɗa ko togaciya ga kotun don haka ya buƙaci kotun da ta ja hankalin shi lauyan wanda aka yi kara akan buƙatar da ita aje ai sulhu dangane da abinda ya kamata aje ai to ya zuwa yanzu dai kotun abinda ta zauna kenan kuma muna dakon abinda za a karkare daga wannan zama domin dai mu kawo mai sauraro cikakken yanda al'amarin ya wakana Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani